أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كننتي قبل كراتم من عمدة الأحكام واندشيني وانن درس من أبو مشابيو أتكون وانن لتاهم يومنا رانا الخميس 27 ga watan Rabi'ul Akhir hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 443, wanda ya daidai da 2 ga watan December, wata na 12 wato miladiya ta 2021, wanda a wancan satin muna da cikin kitabus sala, muna cikin babul mawaqit, kuma mun tsaya akan wannan hadisi na Ali, yarda Allah ta tabbata a gare shi. Wanda kafin mu fara, kamar yadda muka ce dai a kowane darasi insha Allah ya warwado, zan yi kokari mu kawo wasu hadisai wanda suke da alaka akan wato falalar sallah. Wanda a wancan satin mun gani wasu daga cikin hadisai daidai ku irin hadisin da ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, cewa sallah tana daga cikin manya-manyan sabubba wanda yake sanya mutum ya zamanto ya samu shiga aljanna. Haka kuma sallah tana daga cikin abinda take haskaka mutum a duniya da lahira. Haka kuma sallah tana kankare ma mutum wato zunuban shi da kuma sauran wato falaloli da muka gani. Wanda a yau insha Allah kenan falalar da zan mu ƙara hadisin Abi Huraira, yadda Allah ta tabbata a gare shi, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda yayi tsarki ko kuma yayi arwalla daga gidan shi, sannan ya huta ya tahi ɗaya daga cikin ɗaki na Allah subhanahu wataala, wato masallaci kenan, saboda ya yi wata farilla da Allah subhanahu wataala ya farlanta mishi, to Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa zai kasance da kowane taki da zai yi, da kowace fa da zai yi, Annabi sallallahu alaihi wasallama yake za a kankare mishi zunuban shi, kuma guda za a daga darajar shi. Wato kenan zuwa masallaci sababi ne wanda yake sa a rubuta ma mutum, wato a kankare ma mutum zunubi, haka kuma wato a rubuta mishi lada, a daga darajar shi a wajen Allah subhanahu wataala kenan karkashin wannan hadisi. Kenan kuma a wata riwaya hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza tawadda ahadukum fa ahsana alwudu'a, wato idan ɗayan ku yayi arwalla ya kyautata arwallan nan tashi, thumma kharaja ila almasjid, sannan ya tafi zuwa masallaci, Annabi yake cewa lam yarfa qadamahu alyumna illa kataba Allahu lahu hasana, wato da ɗaya ba zai daga ba kafar shi ta dama face Allah subhanahu wataala sai ya rubuta mishi kyakkyawa, sai an rubuta mishi lada. Wato zakka daga kafa ka ta dama ka ayyida kana fa kenan zuwa masallaci, to ana rubuta maka wato lada, ana rubuta maka kyakkyawa. Haka kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba zai daga ba kafar shi ta hagun, ya zamanto ya daga ta ita ma yana tahiya, face sai an kankare mishi wani da abu daga cikin zunuban shi. Kenan duk fa inda kai zakka zo masallaci, wato ana dau ana kankare maka lada, kuma ana kankare maka zunubi, kuma ana baka lada koda ko daga ina ne gidanka. Shi yasa yana daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, ɗaya daga cikin su wanda gidan shi yana ƙarshen Madina, can ƙarshe gari gidan shi yake, hai mutane suke ce mishi bayani mu ba gida yazo kusa da masallaci, yake ce masa a'a, saboda wannan hadisin cewa duk khutuwa da zakkai ana baka lada, ana kankare maka zunubi, ana baka lada, ana kankare maka zunubi. Kenan yana da kyau mutum in zai wannan wanda ya arwalla daga gida ya fito ya taho masallaci, a hadisin haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to wanda kuma ba daga gida ba ya arwallawa ko kuma daga wani waje ya zo yana shiga, alaihi salam, daga gida, dan akwai wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin lafazin hadisin yake cewa la ya khurujuhu illa as-sala, ba abin da ya huddo da shi wanda ga gidan wannan sai sallah. To kenan da wannan ruwaya shin idan ka huto daga gida ba sallah ba ka dai daga wani waje ne kawai ka sallah ta kama ka a can shin kana da cikin wannan ladan? Tayyib idan ka huto daga gida zakka taho masallaci sai kake da niyya in huto masallaci in wuce kasuwa kana da ladan? Annabi ya ce ba abin da ya huddo shi wato sai sallar wannan. Sallar wannan ta huddo shi. Eh ka huto da niyya guda biyu, niyyar ka tahi masallaci, niyyar ka tahi kasuwa ko wani abu makamancin haka. Yana daga cikin lafayif muna jami'a ya kasance wato mafi yawa idan zaka huto sallar azhar zaka biya restaurant ka dauki abinci. Sai mutane suke tambayin malamai shin to da ka huto da niyya ka tahi masallaci ka bi restaurant to wace niyya za a yi? Wani malami ya ce a'a ka yi niyya ka tahi masallacin sai ka dawo kuma ka yi niyya ka tahi. To yana daga cikin dai ladan sallah wato yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato ka yi niyya ka huto daga gida wato ba abin da zai huto ka daga gida face sai ya zamanto wannan sallah. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ɗaya ba zakka daga kafarka ba ta dama sai an rubuta ma lada, haka kuma kana daga kafarka ta hagun kana tahiya wato ana kankare maka zunubi. Haka kuma daga cikin falalar sallah wato tana sanyawa ya zamanto ana maka wani tanadi na diyafa na wani kabaki a gidan aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi riwaya Abi Huraira yarda Allah ta tabbata gare shi yake cewa duk wanda ya tashi ya tahi zuwa masallaci to Allah subhanahu wataala zai yi mishi wani tanadin wani tabla mai je za a ce ko abinci dai wanda ake ba ma bako idan ya zo ka san za a mishi preparation mai kyau wani nuzulan wato za a mishi preparation mai kyau ana mishi maka tanadin wannan a cikin gidan aljanna. Kenan wannan ma yana daga cikin wato falalar sallah. Haka kuma yana daga cikin falalar sallah idan ka zo masallaci kai sallar wannan sannan ka zamna a inda kake baka yi ba hadisi bi ma'ana wallaka bata kare ba wato mala'iku suna ta maka adda, wanda hadisi ne shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ambata falalar sallar jama'a da sallar mutum da zai yi a gida yace ta lumku wato sallar da zaka yi a cikin jama'a ta lamku wato so 27 a wata ruwaya so 25. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa zalika anna ahadahum idza tawadda fa ahsana alwudu'a, wato abin da yake shine idan ɗayan ku yayi arwallahi kyautata arwallashi sannan ya tayi masallaci. Annabi yace la yuridu illa salata, kun ji lafazin la yuridu illa salata la yanhazuhu illa salat, babu abin da ya huddo ka daga gida ko sallar wannan ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to falam yakhutu khutwatan illa rufi'a lahu biha daraja wa khutta anhu biha qati'a hatta yadkhula almasjid, wato da daya ba zai taki ba yana taki ana rubuta mishi lada yana taki guda ana kankare mishi zunubi har sai ya shiga masallaci. Shi yasa ke da wannan gidajen su nesa ne da masallaci suna zawwa suna samun lada sosai matukar sun sallace ta huddo su. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma idan ya zamanto yayi ya shiga masallacin nan yayi sallah sannan ya tsaya dalilin sallan nan misali yana jiran wata sallah ce kai ne an zo kai sallar magariba sai ka zauna kake karatu bi ma'ana har kana jiran sallar isha'i a lokacin da ayi ta tukun ka tahiyyaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to mala'iku za su kasance suna yi mishi addu'a suna cewa Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alayhi, ya Allah ka ji kanshi, ya Allah ka gafarta mishi, ya Allah ka kankare mishi zunuban shi, ya Allah ka gafarta mishi. Suna ta maka addu'a matukar baka yi ba wani hadisi a wannan arwallaka ta kare ko kuma wani abu makamancin haka. Kenan wannan ma yana daga cikin wato falalar sallah wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya wadi. Insha Allah kenan hadisin da zan mata shi a yau shine hadisi na Ali yarda Allah ta tabbata a gare shi wanda mun karanta shi a wancan satin kuma lokaci ya kare. Malam yace ana Ali radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama qala yawm al-khandaq mala Allahu quburahum wa buyutahum an-nara كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء wato wannan hadisi ne daga Ali yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya fadi a ranar Khandaq wanda mun ce ranar Khandaq shine gazwatul Khandaq gazwatul Ahzab an yi ta shekara ta 5 da hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda rami ne ana mishi wato Khandaq shine ramin da sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama suka yi a bangaren sharqin Madina da garb saboda daga nan ne masu dawakai za su iya shiga ko kuma raqumma saboda bangaren wancan mutun a kafa ko kuma bangaren shimal da junub a kafa ko kuma raqumma baka iya ba shigowa gusum da arewa saboda mi saboda duwatsu da wasu tsakuwoyi idan raqumi zai bi wajen zai kakkarya mishi huffun shi kai mata kalman ka zai ciccire to maya ka ba su iya bin wannan hanya dole sai dai ka shigo Madina daga gabas ko kuma daga yamma to sai Salman al-Farisi ya ba da shawara cewa su a can Farisa wato abinda idan yaki ya zo musu wanda yahi karhin su to irin wannan ramin ake Khandaq a yi shi garu a kewaye gari yanda babu ta yanda za a yi doki ya zo ya tsallaka sannan in mutum ya yi garaje ya ce ya duro ya tsallako kaga shi kadai ne zai duro to ku kuma sai ku gaba da shi kenan shi ne wato aka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan gazwa ta Ahzab wanda yakin Ahzab ba a gwabza ba an yi wajen kwana 14 ko kuma kwana 18 sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kahin suna wannan aikin da mushrikai kuma sun zo ana tsare mushrikai sun tsare sa annabi sallallahu alaihi wasallam a gari wanda yaki ne wanda can cikin suratul ahzab annabi sallallahu Allah subhanahu wataala yake hakaitawa yanda ahzab ya kasance har sahabbai suka kasance wa balagatil qulub la hanajira wa tazunnuna billahi zununa annan ne aka jarrabi wato mummunai suka jirkita zikatan su kowa tsoro ya kama shi a lokacin han munafikai suke magana suke cewa idza yaqulul munafiquna fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura wanda mutane babu wanda zai iya kamanta ma irin yanda sahabbai suka shiga wahala sai wanda wato sai in ba a zamanin ba kake yanda a cikin kissa annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci daddare yace masa sahabban shi wa zai je ya jiyo mana yane wayan mushrikan nan kowa ya sahabbai yanda annabi wata ran ho annabi zai ce wa zai dauki abu da haƙin shi yana da aljanna kan a ce miya haƙin ma sun ce wani ya tashi ya ce yanda suke kwadan shiga aljanna amma nan aka ce wa zai je ya jiyo mana labarin mushrikan nan yana da aljanna yana da aljanna a ruwayan bambanta sahabbai suka yi shiru aka yi shiru to ka san tsanani ya kai tsanani sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin da gashi nan a lokacin ana bada aljanna ba a wannan zamanin ba kuma a lokacin da ka sani sarai kai imani idan aka kashe ka shahidi ne amma duk da wannan suka yi shiru annabi ya ƙara maimaitawa suka yi shiru annabi ya ƙara maimaitawa can annabi ya tsinkaye Huzaifa ya ce Huzaifa ne Huzaifa ya sare aka ce to tashi kaje dubo yane mushrikan nan suke yane wannan insu suke Huzaifa yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake mishi amma in kaje kakka yi yakin kowa kakka miye ka dawo sai ce sai na san cewa kenan zan dawo ba za a kashe shi ba to nan ya sami imani wanda daga cikin hikima Allah subhanahu wataala Huzaifa yana gayya a cikin kissa cewa lokacin da ya tunkari wajen mushrikan inda suke wajen zahi cikin wani zahi ne suke na bala'i wanda Allah subhanahu wataala ji bangaren su zahi ke da kai amma bangaren sa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dawo sai da annabi ya isko annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai da annabi ya jefa mishi ridayin shi wato ya rufa saboda sanyi can kuma zahi ake Huzaifa yake cewa da ya tahi an zamna kuma ji wani ibtila'i Abu Sufyan a lokacin Allah ya lakanta mishi ya tambaya cewa kowa ya yi waye a kusan shi dan ka aje wani ya shigo shi kuma Huzaifa ya shigo Huzaifa ya ce gauga ya kama hannun wani ya ce waye wannan ya ce wane ne ya ce to alhamdulillah kai ne shi kuma bai tambaye shi ba to ka gani wannan dai yana daga cikin wato hikima ta Allah subhanahu wataala to a zamanin gazwatul ahzab sahabbai sun shirkita sahabbai sun shiga tsanani wanda yakin ba a gwabza ba daga ƙarshe ne Allah subhanahu wataala ya aiko musu iska wato ta tarwatsa wato ruhunan su ta tarwatsa su ga baki ɗaya suka tashi suka tsere saboda sun san kissa inda aka turo ma wato al'ummar da suka gabata akan abin da ya shahi iska take halaka su wato shine wannan yakin kenan a wannan yakin ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wataala mala Allahu quburahum wa buyutahum na wato Allah subhanahu wataala ya cika wato kaburburan mushrikai da gidajensu da wuta kama shagaluna an salatul wusta kamar yanda suka shagaltar da mu akan sallah mafificiya wato ita ce sallar la'asar hatta ghabatish shams har sai da rana ta fada a wani lafazi na Imam Muslim yake cewa shagaluna an salatil wusta salatil asr wato sun shagaltar da mu yi ba sallar tsakiya ko kuma sallah mafificiya ita ce salatul asr wato summa sallaha bainal maghrib wal isha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci wannan sallah tsakanin wato magriba da isha malamai suka ce ana ce mata salatul wusta salatul wadda take mafificiya saboda idan aka ce awsat ana nihin abu mafifici ko kuma alwasat ko kuma kamar yadda Allah subhanahu wataala can yake cewa qala awsatuhum alam aqul lakum ay afdaluhum wato ana ce mata kenan mafificiyar sallah ko kuma a ce mata salatul wusta dan tana tsaka bi ma'ana idan ka zo can sallam asuba azhar ita ce a tsaka la'asar can kuma magriba isha ita ce a tsaka wasu malamai sun tayi akan wannan malamai suka ce to dan me yasa ya zamanto take ita ce mafificiyar sallah ake ce mata salatul wusta ce yana daga cikin falalatta hadisan da suka zo akan irin tsoratarwa akan barin sallar la'asar wanda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man taraka salatul asr faqad habita amaluhu wato duk wanda ya bar sallar la'asar to aikin shi gabaki ɗaya ya lalace wanda daga cikin wannan wato hadisan to irin wannan hadisan suna zawwa shi yasa ana aka ce mata wato salatul wusta sallah wadda take mafificiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace mala Allahu quburahum wa buyutahum wato addu'a ce yake ma kahuran wannan Allah subhanahu wataala ya cika gidajensu da cikin da kaburburansu da wuta saboda mi kamar yanda suka shagaltar da su annabi sallallahu alaihi wasallama akan sallah salatul asr kamar yanda suka shagaltar da su kenan akan abin da ya shafi wannan sallah ita ce sallar la'asar habbasiba saboda mun ce yaki ne wanda sabai sun shiga tsanani wanda kun san kasar Saudiya Hijaz mafi yawa duwatsu ne to irin ramin nan a ce sai an yi shi ka gani kuma a lokacin gashi nan sahabbai bisu da kayan aiki irin kowa kama kama ne ake kenan sun kuma an yi wajen kwanaki ana yi shi kenan sun shagala da yawa har ya zama to kenan sun shagaltar da su akan sallar la'asar annabi sallallahu alaihi wasallam shine yayi musu wannan addu'a kenan a wannan hadisi muna iya fahimtar cewa akwai halacci kana iya kayima wato mushrikai wato addu'a irin addu'a ta tsinuwa ko kuma ta wani abu ga fice haka amma ya zama to alal umum baka ayyana ba wani misali ka ambata shi kai tsine mishi ko kuma wani abu makamancin haka saboda baka sani ba la'alla Allah subhanahu wataala ya shirye shi daga baya kenan amma gabaki daya mushrikai tunda nan annabi sallallahu alaihi wasallam zan muka a wata ruwaya ya ambata mushrikai sun tsaida su akan sallar la'asar Allah subhanahu wataala ya cicika cikin su da jikin da kaburburan su da wuta wato ta jahannama sannan kuma fa'idar da zamu dauka a cikin wannan hadisin irin wato falala ita ce ta sallar la'asar ita ce kuma salatul wusta haka kuma a cikin wannan hadisin zan mu gani wato idan wani abu ya zo ma mutum ya shagaltar da shi to yana da kyau ya zamanto ka ambata miye ya shagaltar da kai dan ka a zarge ka akan wannan abu misali baka yi ba wani abu sai ya zamanto wasu zasu yi laumin ka akan wannan abu to kana iya ka gani musu dalili ko kuma uzuri da yake kanka akan wannan abun kenan ruwaya ta gaba ita ma kenan akan wannan hadisin ne shine malam yace walahu an abdullahi bin mas'ud qala habasa almushrikuna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama an salati al'asr aw an al'asr hatta ihmarat ash-shams aw isfarat fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam shagaluna an salati al-wusta salati al'asr mala allahu ajwafahum wa quburahum an-nar aw hasha Allahu ajwafahum wa quburahum an-nar kenan nan shakka ce na'am kenan wannan ruwaya ta Abdullahi dan Mas'ud shi ma kwatankwacin wancan hadisin ne cewa mushrikai sun shagaltar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama akan su sallaci salatul asr har sai da rana ta yi ja wato ta kusa wada ko kuma ta yi rawaya rawaya wato na ta fadawa shine Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi musu addu'a ta cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya cika gidajensu da kuma kaburburansu da ya cika cikin su da kaburburansu da wutar jahannama wato kenan Allah ya halaka su Allah ya cika musu azaba kamar yanda suka shagaltar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama akan wannan sallah wato ita ce wato salatul asr akwai ruwaya ta gaba ta nuna mana ko ta baya ce wata ta nuna mana lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sallata ta baya ya ce aiwa ya ce shagaluna an salatul wusta salatul asr summa sallaha bainal maghrib wal isha sannan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sallaci sallar wato tsakanin magriba da isha kenan bi ma'ana hasi da rana ta fada ya sallata duk da ko wata ruwaya wadda ta zo cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi sallar gab da fada rana kafin rana ta fada to wannan babu ta'arudi malamai suka ce a cikin wannan ruwayoyin guda biyu saboda ai ba lokaci guda bane ba aka yi yakin ahzab lokuta ne da yawa kuma ya zamanto wato mushrikan sun shagaltar da Annabi sallallahu alaihi wasallam la'alla ya maimaitu ne kenan wani lokaci an yi sun shagaltar da su har sai da rana ta kusa fada suka yi sallar la'asar wani lokaci kuma sai da rana ta fada tukun suka yi wato sallar la'asar sannan kuma shin sallar la'asar din nan ya ce summa sallaha bainal maghrib wal isha wato ya sallace ta tsakanin wato magriba da isha Annabi sallallahu alaihi wasallam la'asar din ya fara ko kuma yayi magriba tukun yayi la'asar din tukun yayi isha na'am sai da magriba na'am sai da magriba saboda kan lokacin ta ne tukun yayi kala asar tukun yayi isha in lokacin ta yayi haka ne babu mai mu'arada na'am to abin da yake bayyane a wajen malamai shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci la'asar tukun ya sallaci magriba saboda tartibi kamar yanda yake a fiqhu wato na mazhab cewa a rattaba sallah wanda kuma shine saboda jeransu malamai suke cewa idan ya zamanto wato sallah ta kubce maka ka zo ka isko sallah wanda za a yi to ya zamanto ka sallaci ta baya tukun kai yanzu in ka duba a mazhab wasu ce he ta kai sallah hudu to tabiyar in ce zaka sallace ta a lokaci misali ba kai ba sallah hudu kuma ga tabiyar ta zo to tabiyar in zaka sallace ta lokacin ya so wancan su jiro da to amma ban san ba akan wani dalili ne amma abin da yake mabayyani a wajen malamai kuma wanda shine jamhurin malamai suka tai kanshi shine ya zamanto ka jero su misali kai ne barci ya dauke ka wuni guda baka sallace ba tun azawar rabanka da sallatin asuba duka baka sallace su ba har sai da isha'i ta zo malamai suka ce idan ka sani idan a jahilci ne yazo ka zamanto ka sallace su misali ka sallaci isha'i tukun kajiyo a zawar la'asar magarba to malamai suka ce idan a jahilci ne laba'as yayi sallar ka tayi amma idan ya zamanto ka sani dole bayan wannan dole ka je ka tambaya amma idan ka sani kana da ilimi akan wannan kenan wajibi ne ka yi tartibin su ka zo ka sallaci sallar a zawar tukun ka sallaci la'asar tukun ka sallaci magarba tukun ka sallaci sallar isha'i ko da ko malamai suka ce lokaci zai wuce kenan ya zamanto ka jero su ka sallatayya wasu malamai haka nan suka je dole ka yi tartibin su idan ka duba mazhab suka ce a shi ya zamanto wato in suka huce ka za tukun zai zamanto amma dai abinda aka yi so kuma abinda yake shine ka yi tartibin su idan sallah ta barka wato ka fara yin wadda ta barkan tukun ka yi ta gabanta tukun ka sallaci wadda take lokacin ta kenan wannan shine wanda malamai suka tai wallahi ta'ala a'ala tayyib idan ya zamanto ka sallaci sallah misali ko da ke zan magani wancan hadisin na gaba da zai zo mana insha Allah zan yi bayani akan wannan na'am hadisi na gaba na'am wannan
sallaha bainal maghrib wal isha, na'am, sallaha bainal maghrib wal isha, a zahiri mutun sai ya dauka tsakankanin magriba da isha, yaushe ne tsakankanin magriba da isha, daga rana ta fadi lokaci ai tsakankanin magriba da isha ne, ba sai ka sallace ba sallan magriba lokaci yake tsakankanin magriba da isha, an fahimta kenan, a wannan shine ya sallace ta tsakankanin magriba da isha, ai bi itibarin rana ta fada lokacin magriba ne, kenan tsakankanin wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallaci wato wannan sallah wanda suka bar su. Na'am, na'am, ba kai ban magriba liman yana isha, yi ka bi shi da niyyar magriba, da niyyar magriba, misali ka yazo ne, misali limami yana sallah, ana sallar isha kai ko bakai ba magriba, abin da yake akan ka shine ka bil liman, in kana so ka samu jami'i ladan jami'i ka bi shi da niyyar magriba, misali in da kai aka fara, in ka ka zo ta yi raka huku kai ba ci kowa ba, zaka yi hudu ka ce da a magriba ce bonus ne, a'a zama zaka yi, kana da hala guda biyu, kana iya ka zamna ka salamci ka huta daga liman ka salamci kinan kai ka yi da magriba ka kuma ka tashi ka bi shi da niyyar isha'i ka ci ka ci ladan jami'i wato ka samu wannan, ko kuma ya zamanto ka zamna ka jira liman har sai ya yi da raka'a shi guda ta cikon ishai, in ya zo yayi tahiyya in ya salamce ka salamci, bayan wannan kuma ka tashi kai sallar isha'i, kenan wannan guda biyu shine malamai suka tayi wato akan wannan magana. In kai uku kana iya ka tsaya, ka tsaya ka jira limamu, idan ya zamanto ya salamce sai ka salamci to kun ka tashi kai kai ishe, idan kuma daman ɗaya ta barka kenan ka zo da niyyar sai kai sallar magriba, idan kuma daman ya zaman, idan kuma muka ce kana iya ka zamna ka salamce to kun kai shi, diga wannan wato ya inganta wajen malamai. Na'am, khalas. So sallahu amma da niyyar kasancewa saura uku, ka zo da niyyar kai zaka sallaci magriba, kada ka zo da niyyar cewa wato sallar yanzu aka fara, idan nan zaka samu shakka a zo ayi uku kai wannan, ayi uku ka zo kai wannan, kamar yanda a wani masallaci nan wajen muka je za a yi sallah, an zo an yi sallah la'asar ci azhar ci afwan, limamin sai sahau ta kama shi, kawo ana sallah yayi raka'a hudu, to da kokonto ya kama shi ya tashi zai kawo ta biyar, ya aza ita ce ta hudu, kenan yayi bina'i kama ya yadda guda, sai wasu suka ce subhanallah subhanallah, liman ya yake dawowa, to kawai daga cikin kuma wani abu da ya ƙara faruwa na garibiya da garib, kawai sai wani na ga yana ma mutane haka, ku tashi ana sallah kawai yake musu haka, duka sallar dai wani ya zo ya raka'a biyar, wani ya yi hudu, ga mamu wanda ga masbukai wanda suka zo a kusa, na akwai wani buzu da kuma wani a kusa, to sai shi wancan in ina ji ya kusa raka'a shidda shi da yanzu ana ta an yi da sallah ana ta magana, sai shi can ya yi da sallah ya ce assalamu alaikum, kai kana assalamu alaikum, liman in ma biyar ya kai kai shidda, to kun gani sallar yayi ta bi gaba ki yayi ta samu wato iskali na shi liman, an maka sallama nan min al-furud me ya kamata, kinan an ma tambihi kai wanda kake ilimin cewa wannan raka'a ta biyar ce bai kamata ka bi shi, saboda ka sani ta biyar ce za a yi, idan ka bi shi kai sallar kai na take, ka gani ka samu halal, to kuma wan in liman in kinan wanda abinda yake kai ka zamna in ya ciro yayi ciko wannan in ya ki dawowa ba, ko kuma ku yi ta mishi subhanallah subhanallah har yayi magana ya tambaya lafiya me ya faru, kenan ku bayyana mishi ya dawo a cigaba da adaidaita sallah a dai, ana cewa wani masallaci juma'a ta faru an rikice sallar juma'a ta rikice, kawai liman yace kai ku tsaya a sake sallar nan gabaki daya aka sake, kenan wannan dai duka abin da ya kawo irin wannan shine rishin sani, jahilcin mu da yawa, da kuma rishin zuwa makaranta da sanin wasu abubuwa, sallah dai yanda take an akwai malamai za su iya gyarawa, shi yasa wanda zai shiga limanci ya zamanto mutum ne wanda yake yana da fiqhun limanci, wato ya san qabli ya san ba'di ya san sallah in ta zo musha kaza haka zai iya gyara ta, ya san in ta zo kaza haka zai iya gyara ta, in kuma wahami ya same shi kenan ya san fiqhun yanda zai tambaya a gai mishi menene ya faru, wanda a cikin sallah idan sallah ta rikice ana iya ayi istifsari a daidaita sallah a cigaba,
wanda yana daga cikin hadisin zuriyyadai ne zan misali gane shi a cikin wannan littafin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya sallaci sallar asar ko kuma azhar yayi raka'a biyu sai salamci sai tashi ya huta daga masallaci sahabbai sa Abubakar sai Umar duk suna nan sahu gaba suka yi shiru sun rasa ya bibine ne sai wani ana ce mishi zuriyyadai ne yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da so ya biyo annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah anasita am kusirat as-salat shin ka mance ne ko kuma an yin rage sallah ne an kassare ta ta koma raka'a biyu annabi yace bai manta ba kuma ba kassare sallah yace a ka manta saboda raka'a biyu annabi yace zo aka ce eh haka ne zuriyyadai ne abin da yace eh haka ne raka'a biyu aka zo annabi da yazo kawai ci gaba da sallah akai kau kabbara yi akai na akai raka'a biyu tukun akai sujudu sahwa kenan kun ga ba ta akai ba a sake sallah kuma alhali ku an yi maganganu ma ba magana ba kawai ci gaba akai wato da sallah kenan wannan shine na'am hadisin mu na gaba shine an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma qala a'tama an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bil isha'i fa kharaja umar fa qala as-salatu ya rasul allah رقد النساء والصبيان فخرج رأسه يقطر يقول لولا أنا أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة وتوانا حديثي شيما دقا عبد الله عن عباس يرتع الله تتبت أغريشي إكتي وأعتم النبي صلى الله عليه وسلم وتو النبي صلى الله عليه وسلم يا جنكر تصلي إيشائي بغتوبة Umar yazo yana cewa as-salat ya rasulullah annabi yana ce yana zuwa wajen gidan annabi yana cewa ya rasulullah sallah mata fa suna nan sun fara barci da yara suna ana sallah annabi ya huto sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto alhali kanshi yana zubar da ruwa sannan yazo da akai sallah annabi yake cewa laula ana ashqa ala ummati wato umba dan ka in tsananta ma ba al'ummata au ala nasi ko kuma ka in tsananta ma mutane ba la amartuhum da na umurce su bi hazihi salati da wannan sallah hazihi sa'a wato a wannan lokaci wanda wannan sallah isha ce annabi sallallahu alaihi wasallama wato yayi jinkiri bai fito ba kamar yanda karatun mu na baya mun gani kadan daga cikin cewa sallar isha'i lokacin ta wato wanda yake al-afdal kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi shine kenan ayi ta akhirin ta akai ta kamar misali can sulusi na wato nisful layl misali rabin dare can kafin yaji kenan lokacin wannan malamai suka ce ba nisful layl ba sulus na farko kenan ayita kenan wannan shine lokacin ta annabi sallallahu alaihi wasallama dan kai ya tsananta ma al'umma shine yace da ya dan in ba dan yana ya tsananta ba akan al'umma shi da wannan lokacin lokaci ne lokacin sallar wato isha'i kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi malam ya kawo mana shi dan ya nuna mana irin falalar sallar isha'i kuma lokacin ta tunda muna cikin kitab babul mawaqit babul lokuta lokacin ta shine wani lokaci shine a akhara da ta je can cikin dare ba can ciki ba kamar misali a wannan lokacin mu ce karena ventinar ko vendezer kamar 9:30 haka kamar misali 9:30 kenan yayi ka lissafa dare kenan daga yau shi ke fara ka raba shi wato sai ka gani lokacin kenan malam ya kawo mana wannan fa'idin wannan hadisin kuma daga ciki akwai fa'idodi wanda wato irin mutum idan yayi wani abu wanda ka ai zargin shi kenan ya bayyana ma al'umma annabi nan da yayi jinkiri bai huto ba da ya huto sai ya gaya musu ya ce cewa in ba dan kai ya tsananta musu ba da ya umurce su wato da a wannan sallah akan wannan lokaci kamar yanda wani hadisi yake cewa inna hala waqtuha ko innahu la waqtuha laula ana ashqa ala ummati wannan shine lokacin sallar wannan kawai in ba dan kai in tsananta ma ba wato al'ummata sannan kuma a cikin wannan hadisin zan mu gani halaccin mutum ko da misali yayi wanka ne ko yayi arwalla yana iya hutawa da alamun ruwan yana zuba a jikin shi ya shigo masallaci wannan annabi sallallahu alaihi wasallam nan umar yace fa kharaja wa ra'suhu yaqturu min al-ma wato ya huto alhali daga kanshi ruwa yana wato yana tsago ruwa yana wato sabkawa haka kuma zan mu dauki kaida ta usul anan shine asali akan abin da yake akan umarni shine wajibi dukkan a shari'a idan abu yazo aka ce an umurci ayi kaza ko an umurce ku yi kaza to wajibi ne ayi wannan abu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam nan abinda zan mu dauka yake laula an ashqa ala ummati la amartuhum da ya umurta da ko ya umurta ya zamanto wajibi to abinda yake zai zamanto wato mashakka ta shiga shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai farlanta shi bai zamanto wato wajibi wato akan wannan al'umma kina a cikin wannan hadisin mun ga irin wannan fa'idodi da kuma irin lokacin sallar isha'i shine wato ya zamanto idan dare ya dan shiga haka kamar yanda hadisin ya nuna mana na'am hadisi na gaba an Aisha ta radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه وتوانا حديثي شما رواية تلك عائشة يرد الله تتبتا أغريت تكي تشوى للي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي إذا أقيمت الصلاة إذا أكتاد صلى وحضر العشاء سننكم غا أبنتيا غباتو فابدأوا بالعشاء to a fara da abinci kafin aje ayi sallar isha'i kamar yanda hadisi na gaba shima duka dai yana mana nuni akan abin da ya shafi sallah shine yace wali muslim an aisha radhiyallahu anha qalat sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu la salata bi hadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al akhbatan kamar yanda zai zo bayani kenan wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana idan an ta da sallah sannan abinci ya halarto an kawo abinci kenan a fara da wannan abincin lafazin al'asha shine abincin dare to shin abincin dare kadai ko kuma kowane abinci na annabi ta yi al'asha fabda'u bil asha'i ku fara da abincin wannan shi kuma al'asha abincin dare ne abincin dare kadai ko kuma duka abinci kenan bai takaita ba da abincin dare duka abincin abincintuka sawa'un al-futur ne abincin kari shine ake cema al-futur abincin rana shine ake cema al-ghada abincin dare wanda bayan magariba shine ake cema al-asha kenan duk lokacin da abinci yazo wato sannan kuma ya zamanto sallah ta zo me ya kamata a wada sallah abinci tukun sallah amma akwai bayani ba kawo ba haka kamar yanda mutane suke cewa kaji wasa suna cewa wai abinci yana gaban sallah kawai haka wa an tare sallah saboda kiyuya da kasala da wasu abubuwa a ku kawo abincin nan abinci yana gaban sallah kai ko ba yunwa ba kake ji ba wani abu kawai kiyuya ta zuwa sallah na abin da yake nuni cewa abincin da ka zamanto misali kana jin yunwa yunwa wadda ta kai idan ka zo zaka yi sallah baka iya samun nutsuwa baka yi sallah baka iya samun nutsuwa baka yi sallah wai kenan ka galabai ta kana jin yunwa ko kuma kana jin ishirwa ishirwa ma ruwa ma zai dauki hukuncin wannan malamai suka ce dalilin a karkashin wannan malamai suka ce dukkan wasu abubuwa da zasu shagaltar da kai idan ya zamanto sun same ka a wajen zakkai sallah to ka akhara sallah malamai suka ce koda kwa idan zaka ci abincin nan lokacin sallah zai wuta to ya zamanto ka akhara ka ci abincin nan a nitsa kuma ba kai bubbuga ba gaugawu ka je kai rabi da rabi kenan ya zamanto ka ci abincin nan tukun ka je kai sallah kenan ya zamanto amma bi sharadi sai in ka zamanto kana matsanancin jin yunwa tukun wannan shine wato wannan hadisin yake bayani wato akan shi kenan misali mutum ne yana jin yunwa kenan ga abinci yazo kenan ya tsaya ya ci abincin wannan ya tafi masallaci tukun ya zo masallaci abinda ya samu ya sallata idan kuma ya bai samu ba kenan yayi kaza ko kuma ya samu wani jami'i na gaba yayi sannan kuma abinda zan mu ƙara fahimta kenan a cikin wannan hadisin shine cewa abincin ko kuma kiyasi akan abinci dukkan wani abu wanda zai dauke ma nutsuwa a cikin sallah to shi ma bai halatta idan ya same ka ka je kai sallah a lokacin misali kai ne kake cikin bacin rai mai tsananin bacin rai malamai suka ce shi ma bai yiwa ya zamanto ka tashi kana cikin wannan bacin ran ka je kai sallah kana cikin jin dadi kana cikin jin dadi malamai suka ce shi ma bai yiwa ya zamanto ka tashi ka je kai sallah da kuma irin wani abu wanda za a yi kiyasin shi akan wannan kenan ka bari wannan abin ya gusa sannan ka je kai in bacin rai ne ka yi kokari ka yi ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka samu ka je kai a wallaka har dai bacin ran ya huta sai ka je kai sallah saboda miye duka ake so samun nutsuwa samun khushu'i wato a cikin sallah wanda mun sani cewa mutun ya samu khushu'i wato ya samu nutsuwa akan cikin sallah wanda malamai suka ce wajibi ne duk da cewa wasu malamai suna ganin cewa ba wajibi bane ba ai mutun wai babu yanda za a iya
hudda wani wasi-wasi ko kuma wani abu a cikin sallah kawai idan ka zo ka yi sallah ka haka kawai kana iya kai sallah amma wannan malamai suka ce musu babu dalili in wannan ne to babu bambanci tsakanin sallah da zaman ka na koda yaushe sallah so ake mutun ya samu zuciyar shi ta halarto cewa yana munajati ne da ubangiji idan ba idan khushu'i suka ce ba wani sharadi bane ko kuma bai zai bai ba da sallah cewa kenan kawai in ka zo a koda yaushe kana gafala kawai sallah ce kake kawai baka san mama me kake kinan adi kamar yanda kake al'ada ne al'ada kane haka nan zaman takewa kawai ka zo ne ka danyi wata sport ka koma kawai din bambancin dai da ni amma da khushu'i ka san sallah ce kake ka san gaban ubangiji ne kake a ni tsakan halarto komin ka waje guda malamai suka ce wannan shi yasa suka ce abin da yake magana ta mai mafi rinjaye shine khushu'i wato wajibi ne akan wato cikin sallah malam ya kawo wannan hadisi a cikin wannan babe na lokutan sallah kenan dan ya nuna mana idan ko da lokacin sallah yayi kuma ya zamanto abinci ya halarto kana matukar jin yunwa wato ka zamanto ka gabatar da abincin nan tukun ya zamanto kai wato sallah na'am mallan yace wali muslim hadisi riwaya daga muslim shi ma daga aisha da Allah ta tabbata a gare ta take cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu na ji ma'aikin Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la salata bi hadarati ta'amin wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathani wato babu sallah ko kuma kada dayan ku yayi sallah a lokacin da abinci ya gabato ko kuma yayin da wato al-akhbathani wannan daudada guda biyu wato kashi da fitsari suke damun shi misali mutum ne yana jin kashi ko kuma yana jin fitsari yace zai je yayi sallah to annabi nan yace la salata malamai suka ce la salata kafin mu shiga idan aka ce la salata ko kuma la wani abu la kaza babu kaza asali babu shi an kore shi babu shi to malamai nan suka ce to la salata bi hadarati ta'am babu sallah ga idan abinci ya halarto kana jin yunwa matsananciya ka abinci ya zo ka ce zaka je kai sallah to aka ce babu wannan sallah babu nan ta sallah kwata-kwata bata yi ba ko kuma ta ingantuwar ta ce bata yi ba to wasu malamai suka fasara cewa a nan la salata cewa kada dayan ku yayi sallah ne kada dayan a wannan hadisin kada dayan ku yayi sallah kinan hani ne yazo mana kada dayan ku yayi sallah a lokacin da abinci ya gabato yana jin yunwa wanda take matsananciya yunwa yaje yayi sallah kiran ba zai samu ba nutsuwa idan abinci ya zo a fara cin abincin tukun aje ayi sallah kenan shine wala wa huwa yudafi'u al-akhbathat ko kuma ya zamanto wannan kashi da fitsari sun zo sun dame shi yana ji yace a bari ina tsoron in matse ina tsoro kai in karya wallahi zai yi sallah ba na taba barwa a kai je kai hutsari tuwon kai je kai sallah ka sake ar wallahi kai sallah saboda so ake mutun ya samu wato khushu'i a cikin sallah kenan kamar yanda muka yi bayani kenan a gurguje cikin wannan hadisan duka zan magani cewa halin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama akan mutun ya tashi ya je sallah a lokacin da yake jin yunwa ko kuma muka ce ka dora da abin da ya shahi wani bakin ciki ko kuma farin ciki wanda mai tsanani wanda zai shagaltar da kai wato akan samun khushu'i sannan abu na biyu shine samun khushu'i a cikin sallah kamar yanda muka ce malamai suka ce wajibi ne ya zamanto wato mutum ya samu khushu'i a cikin sallah yayin da zai yi sallah saboda mutum wanda yake sallah yana munajati ne da Allah subhanahu wataala kenan abin da yake akan shi shine ya samu khushu'i ya samu daidaituwa wato a cikin wannan sallah. Na'am. Hadisi na gaba mallan yace an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala shahida indi rijalun mardiyuna wa ardahum indi Umar anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam naha 'ani as-salati ba'da as-subh hatta tatlu' ash-shams wa ba'da al-'asr hatta taghrub. Wato wannan hadisi shi kuma riwaya ce daga Abdullahi dan Abbas yadda Allah ta tabbata a gare su yake cewa wato wasu mutane wanda ya yarda da su sune sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma wanda ya yarda da su in a cikin wanda ya fi su ya yarda da shi shine Umar dan Khattab yadda Allah ta tabbata a gare shi wanda malamai suka ce wannan hadisin yana mana yana yin raddi ga Rafida sune ɗan Shi'a wanda suke cewa a suke zagin su Umar sa Abubakar su Umar wanda nan Abdullahi dan Abbas yana daga cikin ahlul baiti kuma yake cewa wasu mutane wanda ya yarda da su kuma wanda ya fi yarda da su a cikin ma shine Umar dan Khattab. Yana wannan ka gani duka in ka dudduba abu ne din Shi'a zaka gani fadan su take musu raddi, maganar su take musu raddi, ko kuma wani abin da suke iddai akan wani abu shine yake musu raddi. Wanda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yarda Allah ta tabbata a gare su, Allah subhanahu wataala ya yarda da su kamar yanda yake a cikin ayoyi a cikin wato Al-Qur'ani. Kenan shine yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalle Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha anis salati, yayi hanya akan yin sallah ba'da subhi hatta tatli' ash-shams, bayan sallah asubah har sai rana ta fito, wa ba'da al-asr hatta taghrub, kuma da bayan sallar al-asr wato har sai rana ta fada. Wato wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan yin sallah bayan sallar asuba har sai rana ta hutu, haka kuma bayan sallar la'asar har sai rana ta fada. Hani kowace sallah nafila da farilla, kinan bai ba tantance ba mana tobayya da wasu salloli ba, hanin da yazo umum ne ana cewa baka Annabi ya hana kai sallah bayan sallar asuba, kuma haka an hana ayi sallah har sai rana ta fito, kuma an hana ayi sallah bayan sallar la'asar har sai rana ta fara. To amma kuma ai akwai wasu hadisai wanda suka zo suke nuna mana cewa ba lahiyi mutum yayi sallah bayan sallar asuba, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin hadisin yaga wani yana rakatan al-fajr bayan sallar asuba, ya tambaye shi wata sallah ce yake yi, yace rakatan al-fajr ce bai yi ba, shi tace yake yi yanzu. To kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale kada yayi ikrarin wannan. Sannan kuma bancin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam, wata ran hadisin Aisha ne da Hafsa an manta ba, take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah bayan la'asar, dai take tambaye shi cewa naga kana sallah bayan sallar la'asar wata sallah ce, yace wasu ne suka zo suka shagaltar da shi bai ba sallah raka'atai kafin sallar la'asar ita ce yake yin ta. To ala kulli hal dai wannan hadisin yana nuna mana hanin sallar nafila bayan sallar asuba har sai rana ta fito, haka kuma hani bayan sallar la'asar har sai rana wato ta fada, wanda hani ne wannan yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanda hadisin na gaba yana da alaka da shi, shima yazo yake cewa ana Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la salata ba'da subhi hatta tartafi'a ash-shamsu wa la salata ba'da al-asri hatta taghiba ash-shamsu. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu sallah ko kuma babu sallah bayan sallar asuba har sai rana ta dago ta fito kenan, idan ta fito in ta dago, haka kuma bayan sallar la'asar har sai rana ta fada. To a duka dai gurguje wannan hadisan sun zo su nuna mana cewa idan ya zamanto sallah ce ta nafila haka kawai, sallah ce ta nafila ba ka yi ta ba bayan sallar asuba ko kuma ka yi ta bayan sallar wato la'asar, amma dai idan ya zamanto kuma dalilin da yake nuna mana kuma sallah ta nafila lokacin da ba ka yi ta ba sai lokacin da rana ta zamanto ta yi, idan ranar za ta fito ta fara rawaye-rawaye ne ko jijiyin nan za ta fito, saboda hadisin da yazo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa rana idan za ta fito shedani yana zuwa ya yi tsaye wato ta huto a wannan in kahonin shi a lokacin wanda suke bauta mishi suke mishi sujada, kenan wannan hanin yazo. Haka kuma idan za ta fada wato a wannan lokacin, kuma hadisi ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato lokuta guda uku sahabin yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane mu yi sallah a wannan lokutan, sannan kuma mu binne mamatan mu a wannan lokacin. Lokaci na farko yace shi shine wato bayan sallar asuba har sai rana ta fito ta dago, lokaci na biyu shine lokacin da rana take tsaka kenan har sai ta yi zawali, sai ta yi zawali lokacin azhar ya shiga. Lokaci na uku shine lokacin da rana take zatta fada ko kuma bayan sallar la'asar har sai ta fada, kenan wannan lokuta guda uku suma hadisi ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan ayi sallah a wannan lokacin, kuma abin ne mamata akan wannan lokacin, wanda da yawa surtu dai binne mamata zaka ga ana kuskuren wannan, zaka ga wata rana sai ta kusa fitowa ka gani ana can ana binne mamaci, ko kuma ta kusa fada ka ga ana binne mamaci, wanda hanin ya zo kenan a gurguje lokutan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani ayi sallah a cikin su lokaci biyar ne, na farko bayan sallar asuba, na biyu
didi wa dagowar rana. Na uku zawali. Na hudu bayan sallar la'asar. Na biyar bayan didi wato rana za ta fada idan ta yi jijin. Kidan wannan lokuta biyar su ne akai hani akan yin sallah. To idan misali ni ne sallah ta barni kuma ban yi ba, kuma gashi nan irin wannan lokacin ne. Malamai suka ce wannan zakka yi sallah saboda hadisi ne ya zo, kenan zai hudda ta ka daga cikin wancan umum na gabaki daya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nasiya ani salati aw nama aw man nama ani salati aw nasiyaha falyusalliha idza dhakara. Duk wanda ya barci akan wata sallah bai yi ta ba, ko kuma ya manta bai yi ba sallah wannan, to daga ya tuna ta yayi wannan sallah, ko kuma daga ka tashi kai bi sallah wannan, to koda akan wannan lokacin ne zakka yi, lokacin da aka zo hani yi sallah farilla ce to zakka yi ta. Haka kuma bancin sallar farilla hatta da nafila in ta zamanto ta sababi ce. Malamai suka ce idan dai ranar bata zamanto ba ta kai gak da fada ta hawa da jijiyan nan, wato zakka iya kai. Saboda hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah sallah asuba a masjid Haif a Mina, da ya fito he yaga wasu ba su yi ba sallah, he tambaye su dan me yasa ba ku yi ba sallah tare da mu, suke cewa a ai mun yi sallah, wato mun riga mun yi sallah. Yace a in kun yi sallah a gidajenku ko kuma a masallatayenku kuka isko mutane suna sallah, to ku yi sallah tare da su. To can ai sun riga sun yi sallah kuma bayan asuba ne, kenan koda sun zo Annabi ai ya san bayan asuba ne suka isko, wasu suna sallah a wuri, kenan za su iya su shiga ta zamanto nafila, kenan shine wannan kenan sababin ci. Ko kuma kai ne irin wannan lokacin ka shigo masallaci, akwai tahiyatul masjid. Misali bayan sallar asuba ka shigo masallaci, akwai tahiyatul masjid, matukar rana bata waje ba wajen jijin nan lokacin da hanin yazo, wanda take wutarwa akan kafan shedani wanda shine sababin hanin nata. Sannan kuma sababin hanin na wata zawali idan rana tana tsaka tsakiya, hadisi ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lokaci ne wanda ake hura wutar jahannama, lokacin da rana take tsaka, shi yasa ba a so a yi sallah a wannan lokacin. Lokaci ne wanda ake hura wutar jahannama, kenan wannan lokuta su ne daga cikin sababbin su. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani kuma cewa ya zamanto sallah idan ya zamanto ta nafila ce haka ba ka yi ta ba, sai dai wanda take sallah ta farilla ko kuma sallah ta sababi ko kuma wani abu. Misali kai ne bayan sallah asuba kai tawafi, sunna ta tawafi, kana tawafi kai kai raka'a biyu a makamin Ibrahim, to an yi sallah asuba kai tawafi, kenan ka gani zakai zakai sallah ka zakai raka aka guda biyu, wannan tana da sababi. Da kuma irin muka ce idan mutum wato ya shigo masallaci ko kuma wato wani abu makamancin haka, kenan a gurguje dai wannan hadisi zan mu gani irin fa'idodin da yake da su. Shine ya zamanto hani ga wannan lokuta da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada mutum yayi sallah a cikin su, shine wato idan ya zamanto bayan sallah asuba, bayan sallah asuba da kuma daidai lokacin da rana za ta fito, in ba sallar farilla bace ba ko kuma sallah wadda take ta wani sababi ne, wato kamar wanda muka ambata da wasansu. Kenan dai a gurguje insha Allah lokaci ya gabata, nan za mu tsaya insha Allah. Abinda muka faɗi daidai, Allah ba mu ladan gaba daya, kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana insha Allah daga cikin zakatanmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.